A wannan zama wanda shi ne na farko tun da gwamnati ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata babbar kotun ƙasar ta bayar da umarni a saki shugaban ƙungiyar 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim El-Zazzaki, an kwashi lokaci ana ta da jijiyar wuya tare da musayar yawu tsakanin lauya mai kare El-Zazzaki Sani Falana da lauyan gwamnati Oyi Kola Osho, inda Sani Falana ya kalubalanci buƙatar lauyan gwamnati inda ya nemi a ba su damar a gyara wasu takardu da suka shafi ƙarar da suka ɗaukaka. Sani Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata buƙata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya.
Because she not hear the federal government until the order of the lower court has been complied with.
Sani Falana ke cewa wannan kotu ba ta da mahurumin sauraron wannan ƙara da gwamnati ta ɗaukaka sai an saki Sheikh El-Zazzaki. Duk da rashin samun bayanai daga bakin lauyoyin gwamnati, alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran sun ce sakin El-Zazzaki ba zai hana ɓangaren gwamnati ɗaukaka ƙara ba. Amma kuma ɗaya daga cikin lauyoyin El-Zazzakin, Barista Garba Magaji, ya koka cewa
ko da a ce an saurari wannan appeal ɗin, abinda suka ce shi ne fa ba za su ji umarnin wannan kotu ba ko da ta yi hukunci. To lalle wannan al'amari ne da ya kamata a ce duk wani wanda yake da masaniya a harkar shari'a, abinda ya kama da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ne da musamman babban ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya, Nigerian Bar Association, su kalli wannan matsayin da wannan gwamnatin Najeriya ta ɗauka, cewa ita ta zo ne ta take doka, ta take dokar da aka yi, kuma ta ce dokar da za a yi a gaba ma za ta take ta. To lalle wannan ba abu bane da ya shafi lauyoyin Sheikh Ibrahim El-Zazzaki kawai, abu ne da ya shafi duk mai faɗa a jiya, abin da ya shafi doka da kuma haƙoƙin bil'adama na Najeriya.
Shi kanshi Ibrahim El-Zazzaki bai samu halartar zaman kotun ba, sannan kuma ba a tsayar da takamamman rana da za a ci gaba da sauraron ƙarar ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Thank you.